Jakadan kasan Amurka wanda yake zaune a kasar Jamhuriyar Kamaru, Emmanuel Steven Rosa, ya kai wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Fulbiya ziyara a babban fadin sa dake wambinin kasan Yaounde, anda suka yi tattaunawa na gaba da gaba a tsakanin su kan abubuwa guda uku: yaki da ƴan ta'addin na Boko Haram, zaman lafiya da ci gaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Mr. Steven Rosa ya ci gaba da cewa,
"We talked about peace, prosperity and stability.
Mun dace kan matakan tsaro, zaman lafiya da ci gaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru." Sannan kuma jakadan ya ce, "Na shaidawa shugaban kasar ta Kamaru matsalar Boko Haram zai zama tarihi nan gaba kaɗan, kuma kasar Kamaru da kasar Amurka za su ƙara haɓaka danƙon zumuncin da ke tsakaninsu, musamman ma wajen farfaɗo da tattalin arzikin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da dawo da dawamin zaman lafiya a kasar ta Jamhuriyar Kamaru." Michael Steven Rosa ya ci gaba da cewa, "Na gamsu da matsugunin da aka bawa dakarun tsaronmu a garin Garwa domin kaiwa ƴan ta'addan nan na Boko Haram hali a kan iyakokin ƙasashe makwabta na Jamhuriyar Ƙasar ta Kamaru." Kan wannan ne na yi wa jakadan tambaya ko wannan zai sa shugaban ƙasan Amurka Barack Obama ya kawo ziyara a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai ya ce,
I would welcome that.
A matsayina na jakadan ƙasan Amurka wanda ke ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ina iya ƙoƙarina na ganin cewa hakan ya wanzu. Yanzu dai dakarun ƙasan Amurka guda 300 sun kammala isowa ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, har ma sun fara aiki akan iyakokin ƙasashen da suke makwabta da ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Kan haka ne na yi hira da wani ɗan jarida, Shu'aibu Gambo, akan wannan ziyaran da jakadan ƙasan Amurka ya kai wa shugaba Fulbiya na ƙa'idar danƙon zumunci da tsaro da ci gaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Wannan ziyara da jakadan Amurka ya kai wa wato shugaba Biya abu ne mai muhimmanci, saboda zai ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar Kamaru da kuma ƙasar Amurka. Ai, sojoji 300 da Amurka ta turo wa Kamaru domin taimakawa wajen yakan Boko Haram ya yi kyau. Dama mun fi so wato ƙasar Amurka ta taimaka mana fiye da sauran ƙasashe, saboda idan ƙasar Amurka ta ce za ta dafa maka, wato za a samu biyan buƙata.
Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.